Ziyarar da shugaban Najeriya ya kai Turkiya ta jawo Najeriya samun kamfanoni 23 da za su zuba jari ga tattalin arzikin kasar ta fuskar lamuran lantarki. Shugaban kamfanin Niger Links da ke hulɗa da kamfanonin ƙetare masu zuba jari a Najeriya, Mrs. Tessa Bagu, ta bayyana haka da nuna kamfanonin za su shigo Najeriya cikin makon nan don ganawa da masu cinikayya da kuma raba hajin lantarki. Kamfanonin da ke wakiltar wasu masana'antun lantarki 7,500 na Turkiya za su zo da hajar wayoyin wuta, kayan lantarki da suka shafi na rarraba wutar. Bugu da ƙari, Bagu ta ce kamfanonin sukan fitar da kayan lantarki a kasuwar duniya duk shekara da sukan kai $10 billion. Ga irin wannan zuba jari, gwamnatin Najeriya na bayyana fita daga fatara da kuma yadda tattalin arzikin Najeriya ke samun tagomashi.
I think it's slow because of course there's a trickle down effect in what happens. Unfortunately the man on the street, which is everybody.
Duka ina ganin tasirin farfadowar na tafiyar hawainiya dan talakawan dake kan titi ke shan dakar kuncin, amma abubuwa sun inganta in an kwatanta da bara daidai wannan lokaci. Kuma akwai kyakkyawar fata ga Najeriya, inji ministan kudin Najeriya Kemi Adeshun. Mai masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu za su ce ne kan waɗannan kamfanonin.
Ƙasa ce wanda take da harshe biyu. Na ɗaya akwai maganar makamai ya shiga maganar tsaro na ƙasa. Na biyu kuma harkar wutar lantarki a gabas ta tsakiya yana da muhimmanci waɗannan kamfanonin su shigo ƙasar nan. Da yawa daga cikin abubuwan da ake raba wuta a Najeriya suna fitowa daga irin waɗannan ƙasashe ne. To kuma kamfanonin da duk za su zo zuba jari daga waɗannan ƙasashe, ƙasashe ne da suke da experience da ka goge sosai wajen zuba jari a yankin gabas ta tsakiya da kuma yankin Turawa. Duk da ƙasar Turkiya tana ta ƙoƙarin ta koma cikin wancan yanki na Turawa, to amma akwai gudunmuwa da za ta bamu saboda wasu al'amura da muka yi iri ɗaya tare da su. Ilimi, ai akwai Nigeria Turkish College waɗanda suke cikin ƙasar. An ga kuma yanda suke tafiyar da harkokinsu, yanda kuma suka samu ci gaba da kuma yanda suka samu karɓuwa. A waɗannan abubuwa idan aka bar su kamfanonin, ai sai mun ga kamfanonin, amma abin da ni muke hasashe kamfanonin da suka shafi abubuwan da zai shafi ci gaban masana'antunmu, kuma waɗannan mutane sun yi nisa sosai a irin waɗannan abubuwa.
In za a tuna, shugaba Buhari ya ziyarci Turkiya don taron ƙungiyar ƙasashe 8 da kuma kira ga Turkiya ta daƙile smogar makamai zuwa Najeriya. An kama makamai da daman gaske da aka yi odar su daga Turkiya zuwa Najeriya da ake zargin masu son tada fitina suka yi odar su. Nasiru Adamu, Malika Yamadar, Amurka daga Abuja, Najeriya.